sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunashe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Allah sarki to wai ke
sabili da haka yau bukin haihuwar ta ake
to lalle dai mun taya ta murna amma dai akwai abin ban mamaki anan kin gane
wai fulani
da abin nan ne maimakon inji ta ce a busa mata sheshe ko kuma ake tana jin dadin wakar dan kolo san ko kin san wani dan kolo ake kiran shi ba
ai ko na san yin ai ko kanku ya waye
ai malama Grace kin gani nan
joro yanzu ba magana sallah
ai busan nan da naji ta in ga miki jiki na har bari yake in ga miki
ba a ta bosa
to maman kyauta muna taya ta murna muna kuma fatan Allah ya bada karin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka
to tunda barka haihuwa ake ni ma zan mika gaisuwar barka haihuwa gangwata inda mama comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne dan ita ranar da Najeriya take bukin yancin kai ran nan take
ta bukin take rana daya aka haife su da Najeriya dai a takeice
rana daya aka haife su da Najeriya
to an huta
saboda haka bukin ta kuke yi
eh gaskiya kam duk ana bukin Najeriya ita ma ana bukin ta
aka muna taya Najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tunda dukkan waɗanda aka haifa a wannan ranan su ma murnar ganin wannan rana. Allah kuma ya maimaita mana, Allah ya sa mu ci gaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar ƙalubale.
To amin summa amin. Malama Grace, sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair, waɗanda su kuma ba murnan haihuwa ba ce, anan murna ce ta ɗaurin aure na 'ya'yansu da za a yi, wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar, wanda in Allah yadda za a yi shi ba yau ba, wato mai zurfin ido ne, jibira na wata yau za a yi
shi, ma mai zurfin ido,
mai zurfin ido ne za a yi shi, jibira na wata yau ranar Asabar in Allah ya kai mana rai, da karfe 2 na rana a masallacin Sadiq Abubakar da ke kan titin Galadima Kwantareshiya. To Allah sana faɗi daidai,
amin.
Dogarawa, wato a New Extension Sabon Gari, Zaria, jihar Kaduna. To Ubangiji Allah ya sa albarka, kuma Allah ya sa ai lafiya, a kuma gama lafiya, kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba.
Amin summa amin. To sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna su ma wannan aure za a yi, amma wannan auren yau ake yin shi tsakanin ƴaƴan marigayi maimako Galadima Sambo ne da Mr. Joseph Ogleku, waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu yau ɗin nan. Patience Joseph da angonta Ibrahim maimako Sambo za a yi auren ne a majami'ar Good News da ke wuntun Dada Bauchi da karfe 10 na safe, wato nan da ƴan sa'o'i kenan. Kana muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Salisu Abdulkadir da Alhaji Aliyu Usman Muhammad domin auren ƴaƴansu da za a yi, Najib Salisu Abdulkadir da kuma Zainab Aliyu Usman, su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu da karfe 11 na safe a gungunzo babban daki dokon makera gidan Malam Habu na Shehu mai hula. Allah ya sa Shehu ne, ka san irin rubutun sai a hankali.
Eh, gaskiya ne.
To Allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko angwaye ne muka ce, ko anguna da angwaye ne da amare.
To
Allah ya sa an yi adace.
To amin summa amin.
You're my friend. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread. My shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend.
Sai kuma wannan wato abokinmu ne a za mu taya murna, wato Hayatuddin Ahmad Bawa, saboda wato ɗaukakar da Allah ya bashi ta samun mukamin kwamishina a gwamnatin jihar Kebbi, wato kwamishina kuma ɗan majalisar zartaswa na jihar Kebbi. Muna fatan Allah ya masa jagora a Hayatuddin Ahmad Bawa, Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya. Malama Grace, kika ambaci wato miyati Allah da muka taya ita maman kyauta murna. To ya sa na tuna da babanmu wanda shi kuma shi ne shugaban kungiyar ta miyati Allah ta jihar Kebbi, Alhaji Muhammadu Dan Ali, shi ma muna yi masa fatan alkhairi, kuma muna fatan suna cikin koshin lafiya da sauran yan uwa da iyali baki daya.
To mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon wata kanwar mu mai gidanta ya rasu. Muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain Willy Umaru retire da matar shi Comfort da kuma ƴaƴansu Nancy da Alhamdu da Jadida wanda Allah ya mishi rasuwa a cikin wannan makon.
To Allah ya bada hakuri, Allah ya kuma samu kuma ya kyautata tamu makoma.
Sanyin da bari mu koma kan zango wannan labari da muka bada makon da ya wuce.
An yi tafakiya kai an yi tafakiya an gane.
An mai da martani akan wannan.
An komai da martani Malama Grace, amma kuma kowa ko ya faɗi gwanin nasa.
Kowa ya faɗi gwanin nasa. Akwai waɗanda suke cewa ai Fulatani ne, wane babbarbare ne, wane a cikin masu.
Allah ya ƙyale su. Ai ko annan duk an san kowa ne, amma ni dai ba zan faɗa ba yau.
To labarin dai kamar yadda muka bada shi, labari ne tsakanin makareta abokai. Wani ya ce ya bada labarin cewa jaririn ciki ya gaishe ya gaida shi ya ce sannu baba, kuma domin ya yi kama da mahaifinsa. Sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga Kaduna har suka isa Kano, ashe direban motar ya mutu tun da suka fita ba su sani ba, har sai da suka
isa aka shiga gidan mai aka sha
wai sai aka shiga gidan mai aka
sai ana ga masa ka hito ina nan za a sa wai sannan aka gano ya mutu
to muka tambaye su a cikin wadanga biyu wane ne ya fi ƙarya. To na san yana mutum na farko da ya rubuto shine Muhammad Y Bajoga.
To
ehe, sai Muhammad ya ce kai kowannen su bakareci ne, amma dai mai motar nan ya fi ƙarya.
A'a, to kin ga shi kuwa Usman Danfodio Lion dangana da magaram shi kan yana da nashi wa ra'ayi, ya ce to amma dai da farko ya ce a gaishe ku na san yana da Grace. amma wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a nada masa rawanin ƙarya.
To da Kadiriya Riyadul Janna da Kabal Ahmed Mu'azu cewa suka yi kai ba zai iya yanke hukunci ba amma zuki ta malle wallahi kowanne makareci ne.
To shi kuma wato Abubakar Malam Kare daga jihar Kaduna yace gaskiya na motan nan kawai wato na direban nan ina ganin shi yafi ja hankalin shi.
Shi kuma Usman Fari Jebuwa wo cewa yayi gaskiya wanda yace jariri a cikin uwarsa shine yafi ƙarya. Kana shi kuma baba gana Alhaji Nuciya wace kale yace wallahi wallahi Grace za ku fasa min ciki da dariya. amma da yadda aka yi wanda ya bada labarin direban nan ya mace ba hillata ni ne.
A'a to kaji shi kuma to to shi ma dai Muhammad Karda da magaram Grace wato shari waye da wata doguwar dariya yace ha ha amma kuma sai da ce to salam BOE wai bambara kwai wai an ce da namiji Hajara. To wallahi waɗannan dukkanin su mazambata ne amma dai mai mota yafi zafafa labarin nan.
To sai Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi yace a ra'ayin shi mai motin yafi ƙarya. Ita kuma Aishatu Musa wada barikin ladi da Maimuna mata Aliko auta kafinta Yalwa da Fatima Musa wada barikin ladi suka ce wayyo Allah cikin mu zai fashe da dariya. Wallahi cikin mu zai fashe da dariya don haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci. To dariya ta kace sun kasa magana.
To ita kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi maganar gaskiya wanda yace jariri ya gaishe shi wallahi yafi ƙarya kuma ina gaishe ku. To amma shi da ƙarya Abdullahi shi kan cewa ya gaskiya mai motan nan yafi ƙarya yanzu yace yanzu a ce wai tun daga Kaduna a ce mutun ya mutu wai amma ya tuka mota har Kano kai farfesu wato an fesa ta da yawa kenan
ya fesa gudu a cikin ƙarya. Da Khalid Hassan Abubakar da Abdullahi Ahmed da Kyari Mustapha da Dan Kirki Dauda Garba da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da Yaro Yusamu da kuma Babangida Alhaji Nuciya wace kan dukkansu cewa suka yi wannan direban shi yafi ƙarya.
To shi kuma Musa Malan Indo ina wato daga Kazoe a Jamhuriyar Niger shi abinda ya fara da shi yace dan ƙari.
To
sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi ƙarya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar shi cewa ya matan nan da mata ce wai ai don yayi kama da babanka ne ka ya gane ka. To yace ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani.
A to ai makaryaci ne yake matar ta ce waye ina waye ke da shedan wai akwai wata matar da ta gaya mai.
To kin san ana ce wai zo mu baya fushi da makaryaci
ce mara. A kai da shi dai na nema a lika ma wata. To sai Saminu ne gadan kusal ta fawa balewa da Muhammad Dan Budam Shani da Ibrahim Lado da Gambo Baba Wuro da Biliyaminu Jamo Wulijo da kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa dukansu suka ce dukansu makaryata ne na kin kari ba ma ba za su iya zaben ku guda ba.
To shi ko Salihu Bala Zango da Yakubu Ali duk da yake shi Salihu Bala Zango daga Tafawa Balewa a jihar Bauchi yace ai kuwa direban nan nashi yafi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a wannan gidan man ma ya saba tsayawa. To kin ji shi ya magoye bayan ƙarya kenan.
To suke ashe kaji ashe shi ma abokin ba za mu ce makareci bane a ce su ma layin su ɗaya da waɗanda.
To madalla.
To sai Muhammad Karda da bagaran yace Grace da fatan kun tashi lafiya gaskiya abinda kuke faɗan nan abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komi ba sai dai kawai ina so ku gaida min abokaina Malam Ali Abdu da Jibrin Rabi'u da kamar dan garin Dogo a tashi lafiya.
To, shi ko Yakubu Ali, Yakubu Ali ga nashi hukunci. Cewa ya haba Auntie Grace, ai shi kansa wanda ya ce jariri ya gaida shi, ya sallama ya san an fi shi ƙarya. Don gashi ya ce wa abokin shi wallahi ƙarya kake yi. Ta yaya gawa za ta yi tuki? To, ga tudu ga kware ga kwana ga ramu. Ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna. To kin ga saboda haka shi mai jariri ya san dishi ƙarya.
Ya shi ba ashe ya san akwai kowa da irin tashi. Ya shi ma lambar shi to sai Bafasi Gorko Kokoshi Allah ya sa haka sunan da yake. Da Sani Musa Abubakar dan Zango da Yusufu Munkala Yusuf da Alhaji Yusuf Foreba Gashiwa da Yusuf Maileda Gololo da Lawan Ilyas Ismail dukkan su cewa suka yi direban nan yafi ƙarya.
To lalle ko Izzuddin Yusuf Iziyu mai gatari da shi da Nura Abubakar gidan Abba daga Boɗinga ta jihar Sokoto. Wato duka abinda suka ce mai ba da labarin direban nan ya fi zama babban makaryaci don shi na Sokoton ma cewa ya ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato ɗan yabo ke jaye da ita ba to ke ji wata sabuwa. Ni dai ba ni na faɗa ba.
Waɗanda kamar yadda muka ce waɗanda suka aiko mana da sakonni sun fi dubu sabili da haka dole mu jabirki nan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kacici-kacici ne za mu gabatar a yau din nan.
Kuma da lamala ma gare
da. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best, but I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music. I believe in magic.
To yau kacici-kacicin labarin bujinta ne ana so a ga wane da ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu yau.
Gaskiya kin san kamar gobe da babban Latani ya zo warware jaruntaka ba?
Yawo to kamar ka sani ko da babban fare ne da babban Latani a wannan labarin.
To mu je zuwa.
Labari ne da Ibrahim Iro Modake Awe aiko mana a wannan dandalin kamar yadda muka faɗa masu saurare idan suka je suka amsa kacici-kacici su ma suna iya aiko mana da nasu kacici-kacici. Yace to ni ma ga nawa labarin. Da farko dai waɗansu mutane ne kamar yadda nace bare-bare ne da Fulani. Da babbar bare ne da Fulani ba Fulata ne abokan juna na kin ƙari.
Ana shirin tako.
Shikenan suka yi tafiya ta kai su tafiya suka yi dare.
To.
A cikin daji. Suka dare suna tafiya kenan sai suka zo suka wuce wani gindin tsamiya. To ka san Fulani ku kuna irin tukunna kuna kitso
kai kwarai.
To shikenan babbar bare na gaba ba Fulani ni na bi a baya. Babbar bare na ta bada labari yana ta bada labari ashe shi bai sani ba abokin nashi can ya baro shi baya.
To
yayi ta labari yayi ta labari bai ji an ansa ba ya wai ga bai gaba abokin shi ba Fulatani ba sai ya dawo. Ashe ba Fulatanin nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan akwai ashe wai ashe akwai aljani akan tsamiyan.
To
sai aljani ya kama tukun kan ya kama kitsa ba Fulatani ya rike
kin san ba ihu zai yi ba ko
ba ihu ai bai ihu ba
ai na maza ina ba sa ihu ai sai dai juya ya shaji sanda gol mode ya yi
ashe ba fulata ne da karambani wai ashe wai sai ba fulata din wai ya aje sandan ma ka san yadda suke ai ka sha ganin fulani suka je kasuwa
ya to karin nan da ya ta kama ya ta kafa shi abin
nan musamman ma sun ga mai kosai
a gaban mai kosai ko logo ya jira ya ji eh me zaka iya yi kai na can sama me zaka iya yi
ya ji ba jinta a sandan shi ka tara ta yadda yake na ya rike
wannan kam
kokoso ya balance shike nan wai ashe yana jira ya ga aljannin nan cejin aljannin me zai mishi
wannan kam
sai shike nan kai babbar bare ka jira ka ga baka ga ba fulati ni bai to ba sai ka dawo sai yace ya gan shatsi yace a to kai kuma malam menene ne yasa ka tsaya a nan sai ba fulati ne yace mishi kai wani dan iskar aljani ne nan
ya rike mu
tuku
maza
sai hawa ne nan ga abin da yake nufi
eh da kyau
yana nema ya bata mana lokaci ina tsayawa ne ga abin da yake nufi
eh aha
shikenan sai ba barbare da ya ji haka sai ba barbare ya tsaki yace ya bude baki yace bari mu ga shegin bari in sha bishiyan nan in gani in ga karamin wani dan karamin dan iskar aljani ne ya rike ka sai fara kokarin hawa tsabiya
tofa da kyau
ya kwato abokin shi fada shi kenan yana kan hawan tsabiya kenan sai babin latinin ya ce mishi to sauko mu tafi ya sake ni ashe shi dama babin latinin so yake gani ya koma ya bada labarin cewa ashe bare
tsoro suna da
tsoro gare su
oh to
ashe da fara ya mishe goma ya ce wai ashe matsoraci ne duk kudin nan da yake matsoraci ne
to amma ina tabbatar miki koda gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba ina ai maza ba su haka nan
in fada miki inji Ibrahim Iro a cikin sibin nan wa ya fi jarintaka
to madallah mala Iro to muna godiya kwarai da gaske kuma muna sauraren ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci
Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babbar bare da babbar latani wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
when someone wants you they should just say it's so You'll understand if you take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
That's how I really feel So listen to the radio Baby, don't go.